أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، والنظر إلى وجهه نهاية الغايات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باهك أسئلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna 19 ga wata na Rabi'ul Awwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa biyar gin watan 11 miladiya ta 2020. Insha Allah ta'ala za mu yi darasi na 25 a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'aha. A sati da ya gabata malam yana mana magana akan abin da ya shahi irin kalan mutanen da ana iya yi musu sallah amma sallar ba wajibi bace ba. Daga cikin su malam ya kawo yaro karami wanda yake dani na mutiya dana musulmi wanda ya mutu bai kai halin balaga ba. Na biyu daga cikin su malam ya kawo mana wanda aka kashe a hilin yaki, mana mutumin da aka kashe shi a hilin yaki to shi ma za a yi mishi sallah amma yi mishi sallan nan ba wani abu bane wanda yake wajibi. Kuma mafi yawa idan aka samu wanda za su yi koda ɗan kaɗan ne za su zamanto sun wadatar, bimana dai ana iya binne su a musu sallah ba. Mazalla sallallahu alaihi wasallam dan shi Ibrahim ya rasu ko kamar yadda Aisha Allah kare ta gare take cewa a daidai lokacin da Ibrahim iya da watanni guda 18 amma Mazalla sallallahu alaihi wasallama bai mishi sallah ba, haka aka binne shi. Kenan wannan yana nuni akan cewa ana iya binne yaro karami ba tare da an mishi sallah ba, sannan kuma an kawo wani yaro da ba Mazalla ya mishi sallah. To haka kuma abin da ya shahi suwa waɗanda aka kashe a hilin jihadi wanda suke shahidai su ma yi musu sallah ba wajibi bane ba amma kuma ana iya yi musu. To shine malam yazo bayan ya kawo dalilin da suke bayani hadisi kusan guda 4 wanda suke magana akan haka, sai malam ya ce amma kuma qad yaqulu qa'ilun la'alla wani mai fada zai iya cewa laqad thabata fi hadhihi al-ahadith mashru'iyyatu as-salati 'ala ash-shuhada, haqiqa ya tabbata shar'ancin yin sallan gawa game da shahidai kamar yadda ga hadisai na har guda 4, sannan kuma waɗannan hadisan al-aslu mal yace wal aslu annaha wajibatun, asali kuma yi wa duk wani mutum musulmi da ya mutu yi mishi sallah wani abu ne wanda yake wajibi, wannan shine asali. Sai yake cewa to falimaza la yuqalu bil wujub, me yasa ba za a ce ba wajibi ne amma yaro da shahidi sallah, sai dai a ce a in an mishi babu laihi, an kuma ba a mishi ma dai hallo babu laihi. To la'alla wani zai iya faɗan haka. Sai Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake cewa qultu, sai na ce a lima sabaqa dhikruhu fil mas'alati thamina wal khamsin, game da abin da ya rigai aka ambata a baya a cikin mas'ala ta 58, sai ce amma wa nazidu ala dhalika huna fa naqulu, amma anan zamu kara wani abu zamu ce. Kenan a mas'ala ta 58 in kaje zaka samu bayanan da yasa ba wajibi bane ba ayi sallah ga mutanen da suka yi shahada ko kuma yaro wanda yake dan karrami ya mutu bai balaga ba. Malam yace amma anan zan kara akan waɗancan maganganun da ne a baya, zan kara wani abu akai. yace laqad istashhada kathirun min as-sahabati fi ghazwati badrin wa ghayriha yace ai akwai mutane da yawa waɗanda suka yi shahada a yaƙin badar da ma wani yaƙi daban wanda ba badar ba amma walam yunqal anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla alaihim amma ba a naqalto cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi sallah a gare su ba ai mutane da sun yi shahada a badar a uhudu a inani a inani to amma ba a naqalto cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya musu sallah mal albani yake cewa fa dalla zalika ala anna salata alaihim ghayru wajiba wannan sai ya nuni akan cewa yin sallah ga su waɗannan shahidai ba wajibi bane ba amma in aka ga dama ana iya yi in aka ga dama kuma ana iya yi ba za a yi ba ghayru wajiba yace walizalika qala ibn al-qayyim fi tahdhib as-sunan da haka ma al-allama ibn al-qayyim Allah ya rahama gare shi a cikin littafin shi tahdhib as-sunan yake cewa was-sawabu fil mas'alati yace magana mafi ƙarhi ko kuma gaskiyar magana a cikin wannan mas'ala wace mas'ala ake nihi mas'alar yaro ƙarami da mutumin da yayi shahada yi musu sallah wajibi ne ko ba wajibi bane ba ibn al-qayyim yake cewa والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين يتي مغانا ما في كاريه أولا مسألة شيني أنه مخير تيوى أمبا دم أدم زابي بمعنى أمبا زابي بين الصلاة عليهم أكن ييما وأن دسك رسول صلى وتركها كوكم أبري أكيمه صلى to wannan magana ce a Ibn al-Qayyim ne ko menene dalilin shi akai sai ce limaji'il athari saboda dalilai sun zo da yawa bi kulli wahidin min al-amrayn ga kowane daya daga cikin al'amuran guda biyu ko yi ko bari duka an samu dalilai akai ko mun karanta su hatta anan maliki ta wa hadha ihda riwayati an al-imam ahmad yace wa hiya al-aliq bi usulihi wa madhhabihi malici kuma zan kara maka ba ga wata riwaya daga Imam Ahmad sai ya ce wahiyal aliyaku ita ce mafi dacewa bi usulihi da asalin da Imam Abu Imam Ahmad ya gina mazhabar shi akai wa mazhabihi kenan mazhaba ra'ayin da yake akan shi qultu al imam albani yake cewa wala shakka babu shakka anna salata alaihim afdalu min at-tarki cewa yi musu sallah yahi rishin yi musu sallah wannan dama ba shakka akan wannan amma to in aka bari shahidai ba a musu sallah ba an yi laihi a ba yi laihi ba me yasa saboda an yi yaki da yawa an kashe mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai ma wasu daga cikin sallah ba kenan ba laihi bane ba amma yi musu sallah shi yahi yace la shakka anna salata alaihim afdalu min at-tarki sai yace idza tayassarat idan haka din ya an dama ta bada kira inda dama ya samu a musu sallar shi yahi sai ce li annaha du'a'un wa ibada saboda yi musu sallar nan kaga addu'a ce a gare su wa ibadatu ku kuma waɗanda kuka yi sallar ibada ce kuka yi ga Allah subhanahu wataala kuma za ku samu lada za ku samu wannan kira din da aka riga magana to wannan shine dalilin da malam ya yi magana akai kenan dalili na biyu akan abin da ya shahi mutumin da ya shahada ba dole bane ba a yi mishi sallah sai dalili na uku amma yi mishi sallah kenan shi yahi yace man qutila fi haddin min hududillah mutum na uku kenan mun ji mutum na fari yaro karami wanda bai balaga ba mutum na biyu shine shahidi mutum na uku kuma yace man qutila fi haddin min hududillah mutumin da aka kashe shi a dalilin haddi daga cikin haddin Allah bimana mutum ne ya taka iyakar Allah sai aka gindaya wata shari'a a dokar musulunci cewa misali mutum ne wanda yake mai aure sai aka kama shi yayi zina da shedu da komai me za a mushi rajam za a mai ko to wannan aka mushi rajam an ya mutu za a mai sallah ko ba za a mushi sallah ba to shine malam anan ya kawo yace man qutila fi haddin min hududillahi yace li hadith imran ibn husayn anna imra'atan min juhayna wata mace daga cikin kabilar Juhaina atatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa hiya hubla min az-zina. Wannan macen ta zo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa hiya hubla, tana dauke da juna biyu, min az-zina, amma az-zina ta same shi, taje tayi zina kuma ta samu juna biyu. Yanzu sai ta zo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, fa qalat, sai take cewa ya nabiyallahi asabtu haddan fa aqimhu alayya. Ya annabin Allah, asabtu haddan, bimana na cancanci a muni haddi, fa aqimhu alayya, ka tsayar da wannan haddin a kaina. Mazalla da ta faɗi mushi wannan magana, fa da'a nabiyullahi waliyaha, sai annabin Allah ya kirayo waliyinta, bimana majibincin lamarinta. Aka ce wannan 'yar gidan suwa ce, aka ce 'yar gidan suwa ne, ce mazalla ce, to a wannan ya zo. Da yazo, fa qala, sai manzo Allah ya ce mishi ahsin ilaiha, kaje ka kyautata wa wannan mata, fa idza wada'at, idan ta safke wannan juna biyu na ta aihu kenan, manzo Allah ya ce fatini biha, kaje ka zo mini da ita, kenan a ce a kula da ita, ba ta kula da ya kamata har lokacin da za ta safke cikin ta, kaga bai kore ta ba, ta yi laihi kuma ta yarda cewa ta yi laifi. Yanzu ta zo tana nema yanda za a tsarkake ta, kuma wannan tsarkin da za a mata shi ne kawai jehe ta ne za a yi hatta mutu, amma kuma irin ƙarfin imanin da take da wannan abu, sai da ya tuka ya kawo ta, inda tahiyyanta ta yi, ta shiga harkokinta, ta yi ta istighfari da Allah, Allah ya gafarta mata. Amma wannan yake maka nuni cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, zaka iya, za a iya samu wani mutum mai imani ta lallabiya ta rayuwa tana iya jin shi aikata abin da ba daidai ba. Shi yasa addini ya ce kan ma mutum ya kusanta duk abin da yake da alaka da zinar da hirarraki da wani wane ne da wani duka mutum ya dakatar da su, saboda in ba haka mutum zai iya tsintar kanshi a cikin yanayin da bai tsara cewa ba, zai tsinci kanshi a yanayin wannan yanayin. Allah kiyaye. Manzala ce ka je ka kyautata mata, in ta sabke junanta biyu, fa tini biha, ka zo mini da ita, fa fa'ala, sai ya je aikata haka yin kuma, ya je ya kula da ita har sai lokacin da ta sabke juna biyunta, fa amara biha nabiyullahi, sai manzala ya yi umarni, fa shakkat alaiha thiyabaha, sai aka kama ka kulle kayanta, kenan aka mata irin kulliyan da koda tana wani motsi ba zai sa ba wannan al'auranta ya bayyana. Kenan da aka kayanta suka daddarmu da kyau a jikinta, kenan abin da ya shahi, abin da za a dar matsatso, da abin da in ya hawa da in riga da in menene da komai ya shiga wurin da ya kamata. Kina fashakkat alaiha thiyabaha summa amara biha, sai mazalla yayi umurni a kanta, farujimat, aka jeheta har ta mutu. Wannan yake maka nuni akan hatsarin zina, ba ƙaramin laifi bane ba, saboda laifi ne wanda zai caccakula abubuwa gaba ɗaya, rayuwa ta kasa albarka, banda ce ba ta wasa ba, abinda ake ga kaman wayewa ne a yau ko kuma ci gaba ne, waɗanda ba su san inda aka sa gaba a duniya ba, wai a wajensu za mu koyi rayuwa. Mutane da suke rayuwa kamar dabbobi, inda ka san dabba idan tana sha'awa za ta biya ma kanta wannan sha'awan, to haka waɗannan mutane suke. Sai kowa ce ga wannan shine wayewa, shine cigaba, shine kaza, shine kaza. Yara su zo su yi ta samu tsatsun kaya, suna hutowa saman titi, suna tada hankalin mutane, kuma duka shaidancin ne da tsarin dogon karatu. Duka ya daga cikin hudda ce, plan ne a ce karki aure sai kin dora 18, amma kuma duk wani kewaye-kewaye da wani biye-biye da wani leƙe-leƙe da wani hange-hange, duka kije ki ta yi, ma'fun anhu, amma dai aure ne ba za ki ba. Wata yarinya wata ke son wani, take hudi a mahaifinta cewa ita gaskiya a mata aure, inda ka ji yarinya ta huto ta ce a mata aure, to bayan ta faɗi wannan abu, wai mahaifinsa ya ce a bai yiwa, akwai tsari kaza da tsari kaza da karatu kaza da karatu kaza sai kin kare su. Wai yake ce ma yaron da zai aure ta yace ku je ku abinda ku ga dama amma magana aure da babu ita ne. Wallahi wai su je su abinda su ga dama amma magana ta aure ne babu ita. Wannan shine addayus allazi yuqirru alfahishata fi ahlihi, tuma da zai tabbatar da banna a gidan shi. Kuma ka duba wasu rayu koda ba a ce ba a baki amma kuma tasarrufat din da aibubun da ake aikata suna kama da haka nan. Sai ga yarinya ce a ce wani yazo sun huta sun tafi gari sun tafi su dawo haka hau ba kanin mahaifinta ba kanin mahaifiyarta ba ba wanta ba kaninta ba wai abokinta ne ko na lakwal ko na wane ne ko na wane ne. To wannan duka abubuwa ne wanda suna maka musulunci gaskiya kwarai bai wasa ba akan abin da ya shahi a kiyaye abin da ya shahi zinace zinace saboda suna tahiyar da albarkan komai a cikin rayuwa komai sai ya kasa gaba ya kasa baya al'umma gaba ɗaya ta gigice a dalilin fasikancin da ake aikatawa. Mun kuma mafi yawancin abubuwan da muke da alaka da su a yau suna kira ne zuwa ga waɗannan abubuwa a zo a yi biro na ƙasa da ƙasa secretariat sai a sa mace daga shi sai ita shi inda ba mala'ika bane ba ita inda ba mala'ika bace ba abubuwan suna da yawa Allah dai ya kiyaye. To irin wannan zai maka nuni akan hatsari da muni na zina kaga manzo Allah ya umarni akan ajehi tafarushi man aka jeheta summa salla alaiha sai manzo Allah ya mata salla fa qala lahu umaru sai umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tusalli alaiha ya nabi Allah ya annabin Allah zaka mata salla wa qad zanat alhali ta yizna fa qala sai manzo Allah yake cewa umar laqad tabat tawbatan law qusimat baina 70 min ahli almadinati la wasi'atuhum. Manzo Allah ya ce mishi tayi tuba irin kalan tuban da inda aka raba ma mutum 70 wannan tuban nata daga cikin mutanen garin Madina da ya yalwace su akan samu rahama Allah. Kaga inda tahiyyata tayi bata zo wajen mazalla ba tasha. To amma alama ne akan tana da imani wani hatsari ne na rayuwa ya fada mata har wani abu ya zo faru bayan shi yake cewa wa hal wajadat taubatan afdal min an jadat bi nafsi hadi Allah ta'ala. Mazalla yake cewa Umar yu hal wajadat shin tas bata samu ba taubatan tuba afdala mafi nagarta wani tuba ya kai irin wannan tuba mafi nagarta min an jadat bi nafsi hadi Allah ta'ala akan cewa ta tsaya ta ba da kanta dan Allah. Ai ita ce ma ta kawo kanta akan cewa ta yi zina a tsarkake ta. To wannan shine an jadat mana ta ba da kanta dan Allah kuma ta san cewa ga hukuncin za a mata. Amma wannan yake maka nuni akan cewa kenan lalle mumuna ce. Kenan kaga mutumin da aka kashe shi a wani haddi daga cikin haddin Allah shi ma za a iya mishi sallah. Malik akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa At-Tirmidhi wa sahahahu wa Ad-Darimi wa Al-Baihaqi wa rawahu Ibn Majah mukhtasaran. Sai kalan mutun na hudu al-fajiru al-munba'ith fi al-ma'asi wal maharim shine mutumin da to ita wannan macen irin kalan mutun aka kashe a wajen haddi shi ba dole bane a mushi sallah ana iya mushi sallah kuma ana iya binne shi a haka nan ba tare da mushi sallah ba ko ba wani illa bane ba wani aibi bane ba sai dai yi mushi sallah shi yahi. Kalan mutun na hudu shine al-fajiru mutumin da yake fajiri al-munba'ith fi al-ma'asi mutumin da yake da yunkurin aikata ayyuka na saba ma Allah wal maharim da abinda aka haramta kawai duk wani aiki na ba dadi to ka same shi akai yana cikin wannan baragada kuma sai Allah ya kadarta mishi ya mutu. Yanzu sallah akan shi waye kamata ya mishi sallah kowa sai ya ji an mai sallah shine malai yake cewa mislu misalin tariki salat misali mutumin da baya sallah wa zakati ko kuma iya da dukiya bai hudda zakka yana baya sallah sannan kuma baya bada zakka ko kuma baya ɗaya daga cikin su mal yace ma in ya zamanto wannan zakkar da sallah da baya yace kawai shi bai yarda ba akwai su me hukuncin shi kahuri shi wani ba magana shi da ba babu da cin magana wani sallah akan shi to amma ma'atirafihi biwujudihima tare da cewa ma'atirafihi biwujudihima tare da cewa yayi i'tirafi ay ya yarda i'tarafa bi wujubi salati wa kadhalika wujubi zakat ya yarda yayi imani da cewa yin sallah akan shi wajibi ne baya da zakka ma wajibi ne amma kawai shedanci ne yasa shi zaman to baya aikata su to da cewa mas'alar mutumin da baya sallah mas'ala ce khilafiya da yawa daga cikin malamai suna ga cewa kawai wanda baya sallah kahuri ne qaulan wahida to da cewa magana wanda kaman zata hirin jaya ta bangaren dalili mutumin da yace bai yarda da ita ba a lokacin zai zama to kahuri qaulan wahida amma barin ta a karan kanta sai zama to aiki ne na banna mai girma a musulunci shi yana tunda ya yarda kawai shine ya lalace baya yi ba za ce mai kahuri ba inna bayna wa bayna al-kufr to kufr din ai kala kala ne akwai al-kufr al-asghar akwai kafircin da yake fitar da mutum daga cikin musulunci akwai wanda kuma baya fitar da mutum daga cikin musulunci wanda suka ce in dai mutum ya bar sallah kawai ya kafirta wannan hadisin da shi suka aiki amma an kabibici abubuwan za ka ga wanda ya yarda cewa dole ne akan shi kawai shedanci ne hana shi kawai bai yi kenan kar a saurin dora mushi kaulasar da ce yana kan hatsari mai girma amma ka dora mushi kaulasar ma i'tirafihi bi wujubihi ma tare da cewa ya yarda sallan nan wajibi ce ba da zakkan nan wajibi ne to sai ya zo ya mutu to anan za a mushi sallah amma ba kowa zai mai sallah ba wazani ko kuma mutumin da yake mazinaci ne an san shi banda aikata fasikanci bai da aiki shahararre ne a cikin anguwa wa mudminul khamr da mutumin da ya dawwama a cikin shan giya har ya mutu da yana sha bai tuwo ba shi ma ana ganin shi kowane lokaci sakran yana cikin mayi Allah kiyaye wa nahawihim da wasu mutane wanda suke da irin wannan dabi'a min fusaqi na daga fasikai mali ce hukumci akan su game da sallar gawa fa innahu yusalla alaihim za mu salla amma illa annahu yanbaghi li ahli al-ilmi wad-dini an yad'u salata alaihim uqubatan wa ta'diban li amsalihim kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi dhalika ahadith malika ta illa annahu sai dai yanda al'amarin yake yanbaghi ya cancanta li ahli al-ilmi kama abuta ilmi wad-dini da ad-dini an yad'u salata alaihim kar su musalla duk wani malamin da aka sani malami ne a cikin gari sananne bai kamata ya mishi sallah irin wannan mutum ba haka kuma li ahli al-ilmi wad-din ko kuma wani mutum da ake ga akwai alamar tsoron Allah tare da shi yana da kokarin bautan Allah sosai shi ma idan irin wannan mutumin wanda ya dawo mai na shan giya ko wani barawo na ƙasa da ƙasa ko kuma wani mutum wanda yake kaza 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 an ya mutu bai kamata ba a ga mutanen da ake kyautata musu tsammani a cikin al'umma ya zama to a ce su ne sahu hwari za su zo su mishi sallah baya halatta me yasa uqubatan saboda a musu uquba kenan wannan abu ya zama jan kunne ga wanda suke raye misali jiya da abokai suna aikata irin wannan aikin sai ce ka ya kamata mu sha ma kanmu ruwa kun ga hawa ne yana cikin abin da wanda ya mutu fa kaga ba a kwashe lahiya ba haka ya ga cewa wani ya zo mai sallah ya ce a aka cewa wani ya zo mai sallah ya ce a ta'diban dai zaman to hukuba ce da ladabtarwa li amsalihim ga makamantansu da duk wanda yake irin wannan dabi'a kenan zai wa'azdu wannan kuma malaki ta kama fa'ala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama kamar da manzon Allah ya aikata haka wa fi zalika ahadithun a cikin haka akwai hadisi kenan dalilai akan wannan magana dalili na hari an abi qatada radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza du'iya لجنازة سأل عنها فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم biha wa lam yusalli alaiha. Ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka kira shi li janazatin game da yi wata gawa sallah, in aka kira manzon Allah me yake yi? Sa'ala anha, sai ya tambaya ce wannan mutumin da ya mutu yaya dabi'un shi suke da halayen shi. Fa in usni alaiha khairun, idan aka yi yaban alheri akan wannan mutum aka ce kai mutum ne mai kokarin addini, mutum ne mai kaza mai kaza mai kaza, qama fa salla alaihi, sai manzon Allah ya tashi sai mishi sallah. Amma wa in usni alaiha ghairu zalika, idan aka yi wani ambatan na daban sabanin yabo ya zamanto mi eh ce wani ya hali shi ce ka ne Allah dai kiyaye eh ko da ba ambace wani abu ce Allah dai kiyaye kenan dai akwai wani abu a ƙasa. Fa in wa in usni alaiha ghairu zalika qala li ahliha, sai manzo Allah ya ce wa ma'abuta wannan gawa sha'anakum biha, ku je ku iya da gawa ku kenan dai ni wannan matsalla ba. Wa lam yusalli alaiha, madalla ba zai mata sallah ba kenan, baya sallah akan irin waɗannan gawa kenan, yana sallah ne ga mutumin da aka yi yabon kirki akan shi. To wannan sai zamanto kenan kamar ladabtarwa ne ga waɗanda suke rayi, kar wani ya je ya fada irin abin da wani ya fada, gashi yanzu har ya sababa mishi an zo yi mishi sallah mutane suna ja baya. Waɗanda ake ga su ne mutanen alheri da kirki da kaza da kaza da kaza, ko kuma su ne ajin tabarkalla a cikin al'umma, sai ga kowa ya ja jikin shi. Shi kuma ana son malamai masu addini masu kaza ya zamanto su ne gaba gaba, a samu kamar mutum 40 wanda ba sa shirka. To da izinin Allah wannan abu zai zamanto maka a matsayin ceto. To aka ce duk malamin da aka tare shi sai ce kai wane, aje a samu ne mushi sallah, eh aje a samu a hada shi da wani kolo ko wani gardi, eh ya ja sallah a mai sallah a kyale shi kenan. Ba ana duba halin mutum bane waje mishi sallah, har kaga ana tarkici malam, kawai malami ya buga kai da ƙasa ya ce ai shi attafir shi zai ma wani sallah, ana yayi wasiya fa wani zai mai sallah ina amala. To Allah kiyaye, duba ake in mutum na kirki ne kamar shi, an ba na kirki bane ba, iya da kusa kaza da sauransu, halin shi akan fasikanci ya bayyana, to waɗanda ake ga cewa su ne manya a gari su janye su ba kankana waje su mishi sallah, kenan zaman wannan zai zama tojan kunne ga mutane. Na'am. To Allah kyauta. Sahihun ala shartu shaykhaini wa wafaqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala. Wannan hadisi ne ingantacce akan sharadin Imam al-Bukhari da Imam Muslim wajen amsan hadisi, sannan kuma Imam adh-dhahabi ma yayi muwafaqa akai, wa huwa kama qala, kuma magana tana nan kamar yadda suka ambata kenan, yanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ambata kenan akan wannan sharadin hadisi yake. Dan haka wajibi ne gaskiya mutun ya ma kanshi, kai zaka karrama kanka sai a karrama ka, wa man la yukrim nafsahu la yukrami, wanda bai karrama kanshi ba wanda zai karrama shi, to ya girma kanshi ta hanyar ayyuka alheri, an kai kanka ne kama ba wanda kama, wanda kadan ma daga cikin dan abun da zai ke ya bayyana idan mutane kafin a kai zuwa ga cikin kabari me zai faru, aiki ne wallahi ba na wasa ba. Allah taimaka mana. An Jabir ibn Samura radiyallahu anhu qala marida rajulun fasiha alayhi, Jabir ibn Samura yake cewa wani mutum yayi rashin lafiya sai aka yi kururuwa akan shi. Kawai misali kana cikin gidanka sai ka ji a makwabtanka ana ta kudama ko bai da lafiya ko na makamancin wannan, sai ka ji ana wayyo Allah wane ne irin jahilcin nan dai. Fasiha alayhi, kina kai aka daga murya akan kaman kuka irin na mutuwa. Faja'a jaruhu ila rasulillahi, shi kuma makwabcin shi kawai da ma yaji an fasa wannan kuka sai ce to shikenan idza waqatil waqi'a, me abkuwa ta abku, sai makwabcin shi sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala, sai yake ta innahu qad mata, yace lalle wannan mutumin ya mutu. Qala wa ma yudrika, manzon Allah ke cewa me ya sanar da kai, wa ya sanar da kai cewa ya mutu? Qala ana ra'aytuhu, ana ra'aytuhu, ni na ganshi kenan dai, ala kaman gaskiyan rinjayen zaton da yake kawai kai ne kana cikin gidanka, misali a leƙo ka ce ai wani ya mutu, misali ko daga makwabta ko na makamancin wannan, raji'u zannin shi cewa wannan mutumin kawai ya mutu, da aka yi hakamta maka kaman ya riga ya ganshi, kaman ya gashi akan ya mutu fa qala rasulullah sai manzo Allah yake cewa innahu lam yamut manzo Allah ce bai mutu ba kaga wannan wahayi ne daga ubangiji subhanahu wataala yace innahu lam yamut manzo Allah ce bai mutu ba qala faraja sai wannan makwabcin nashi sai ya koma gida fasiha alaihi sai aka sake yin wani ƙara irin na mutuwa faƙala timra'atuhu sai matar wannan mutumin da ya rasu tace in taliq ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu ka je zuwa ga wajen manzala sallallahu alaihi wasallama ka bashi labari cewa ne ya rasu faƙala ar-rajul sai wannan mutumin da ya kai labarin farko sai ce Allahumma al'anhu Allah kamar ka cika wadaran wani ثم قال ثم انطلق الرجل sai wannan mutumin ya tafi yanzu zuwan da yayi ba wajen manzon Allah ba ya tafi tunda ya tafi an yi na fari ko yaji ya kai labari an ce shi abin da ba haka nan bane ba yanzu sai da aka ce ya rasu kamar dai an yi na fari abun bai dadi ba tunda shi ya dauki labari ya kai kuma an ce mishi ba haka nan bane ba kaga akwai abin takeici akai mutumin da kake ga yana ga iman ka yana ga daraja ka da sauransu la sai ma kuma sallallahu alaihi wasallama ka dauki labari ka kai mishi ya ce mishi wa ni haka kai ba ai haka ba man ai da ranshi iya nan da ranshi to kaga cikin shi je ya sani shi da aka saki bashi labari ce Allahumma al'anhu fantalaqa wannan mutumin sai ya tahi summan talaqa ar-rajulu fara'ahu qad nahara nafsahu sai je samu wannan mutum makwabcin nashi iske wannan mutumin ya yanka kanshi bi mishqasin da kan mashi kenan da kan mashi ya yanka kanshi yanzu wannan makwabcin nashi da yaga haka fantalaqa ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta wajen manzon Allah fa akhbarahu annahu mata sai ba manzon Allah labarin cewa hawani ho ya rasu fa qala sai manzon Allah ya ce ma yudrika wa ya sanar da kai haka kar aje irin labarin fari ne qala sai ce ra'aituhu na ganshi ya ma'aikin Allah yanhar nafsuhu yana yanka ya yanka kanshi bimishqasin da kan mashi bimishqasin ma'ahu qala manzo Allah ya ce anta ra'aituhu ka ganshi a wannan yanayin qala na'am sai makwabcin ya ce eh na ganshi ya ma'aikin Allah qala sai manzo Allah ya ce idan la usalli alayhi zala ce kenan ba zan mai sallah tunda ya kashe kanshi ba zan mishi sallah ba amma zaka hukunta cha dan wuta bane ba zaka hukunta cha dan wuta bane ba lalle mai laihi ne yayi laihin da har ya kai matsayin da ya karasa kanshi kenan laihi ne mai girma malaka akhrajahu bi hadha tamam abu daud bi isnadin sahihin ala shart muslim وأخرجه مسلم مختصرا وكذا النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطيالسي وقال الترمذي هذا حديث حسن وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم يصلى على كل من صلى للقبلة ما لقى إمام الترمذي وأن حديث حسن حديث نيميكو سيتي وقد اختلف أهل العلم في هذا malumai ma'abuta ilimi sun yi sabani akan irin waɗannan matsaloli kana irin mutanen da suka kashe kansu da sauransu fa qala ba'dhum suke cewa ayu salla ala kulli man salla lil qibla duk mutumin da yake kallon qibla ya salla in ya mutu za mu shi salla wa ala qatilin nafsi haka mutumin da ya kashe rai wa huwa qawlu sufyan ath-thawri wa ishaq wa ahmad wa ishaq shine magana imam abu sufyan ath-thawri da shi da imam ishaq ibn rahawayhi wannan duka suna magana akan cewa za a yi mushi sallah al imam ahmad yake cewa qala ahmad la yusalli al imam ala qatilin nafsi liman ba zai yi sallah ba ga mutumin da ya kashe kanshi mutumin da ya kashe rai ko tashi ko ta wani liman kai mai sallah ma'ana mutumin da aka sani sananne a cikin gari wanda su ne ma'abuta khidindumu irin abin da shahi rasuwan mutane to bai kamata ya so sai ya mushi sallah ba amma wa yusalli alaihi ghayru al-imam sabanin liman kenan zai iya mushi sallah ya samu wani mamu ko wani ladan sai mu kira sai sai mu shauna sai mu sallah eh wa qala shaykh al-islam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-ikhtiyarat al-fiqhiyya yake cewa shaykh al-islam ibn taymiyah yake cewa a cikin al-ikhtiyarat yace wa man imtana'a aw wa man imtuna'a min as-salati ala ahadihim mutanen da akai halin sallah akan su yana nihin al-qatil al-qatila wal-ghalla wal-madin da mutumin da ya zamanto ya kashe kanshi ko yayi kisa sannan kuma da mutumin da ya zamanto yayi sata na wani abun ganima shine al-ghalla kira a cikin yayi hulul ya dauki wani abu daga cikin ganima kahin araba sannan kuma wal-madina da mutumin da ake bin shi bashi amma mutumin da ake bin shi bashi allazi laysa lahu wafa'un bai da wani alƙawari na wanda zai biya mushi bashin nan shi bai da kuɗin da zai biya sannan kuma da aka zo mushi sallama aka karkasa samu wanda zai dauki wani ya biya mushi to waɗannan mutanen gaba daya an hana yin sallah akan su eji ibnu taymiya yace zajran saboda jan kunne ne li amsalihi ga makamantansu an mithli fi'lihi akan kar su aikata irin aikin waɗannan yake cewa fa fi'lihi kana hasanan kenan wannan shine abin da yake kyakkyawa akan su kar su aikata irin abin da yake irin aikin waɗannan mutanen da suka daga suka gabata yake cewa wala wa tun'a fi zahiri kuma koda misali a zahiri malam bai je mushi sallah ba an sa wasu mushi sallah yake cewa wada'alahu fil batini amma shi malamin a boye mana me a boye kamar a cikin addu'o'in da malami yake yana sa wannan mutum akan Allah mushi rahama Allah ya gafarta mushi an gane shi malam ai bai tahi ba yi mushi sallah me yasa bai tahi ba saboda jan kunne ga waɗanda suke da irin wannan ɗabi'a to amma baya hanawa kuma a sirrance fahimta yana iya yi mushi addu'a kuma akan Allah mushi rahama Allah ya gafarta mushi kaza kaza da sauransu amma ba zai halarci mushi sallah ba saboda hikimar rashin halartar yin sallah me yasa saboda a jakun ne ga wanda suke aikata aiki irin na wannan mutumin wanda kuma magana ce kware tana da kyawu yake cewa wada'alahu fil batini mutum ya mushi addu'a kenan a boye li yajma'a bainal maslahatayn saboda ya hada tsakanin maslaha guda biyu maslaha ta farko aka ce kar ya hutu mushi sallah saboda masu irin halin shi su hasa abu na biyu kuma ya mushi addu'a da ake bukata wanda sallah ita ma a matsayin addu'a take kenan ya hada tsakanin maslaha guda biyu malice kana aula da wannan shi yake kamata min tafwiti ihdahuma akan abar ɗaya daga cikin waɗannan biyun su kubce kenan misali a ce bai tai sallan ba kuma ya ki mushi addu'a kaga wannan an bar abubuwa guda biyu duka amma misali bai tai sallah ba saboda a jakunne ga wanda suke rayuwa da suke aikata aiki irin nashi sannan kuma a can gehen hallo ya mushi addu'a kaga kenan an rasa wancan an samu wannan مالك جاء عن زيد بن خالد حديث نأكو دك زيد بن خالد من حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال جمدا من زل كامي وادي أكن ينسلا جمتمن دي يقول كون أبو أتكين أتكين جني وأنا ما كرنت أساتين دي جباتا وقوله لأصحابي من زل كتشي وأن أمون نمتمن دي متو صلوا على صاحبكم كما أمون كسلا kenan kuma dan uwanku sallah inna sahibakum ghalla fi sabilillah dan uwanku yayi sata yayi kwange a cikin tafarkin Allah to kaga wannan hadisin na al-ghulul al-ghulul shine cin dukiyar al'umma wa man ghalla ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah duk mutumin da yayi gululi ya ci kudin mutane kudin da ba nashi ba duke da ba tashi ba duke mutane to wannan mutumin zai zo da wannan duke a gobe kiyama yana dauke da ita in gidaje ne na mutane shi ya iya takardun gidaje ta sassauyawa mutane abubuwa wallahi zai zo da wannan karirrika a saman kanshi gobe kiyama in kudi ne ya rika sun yana doka zai zo da wannan kudi in sefa ce zai zo da sefa in naira ce zai zo da wannan naira in ajan aka dauke ka na sante kuka rika kama filamfi kuna saidawa zaka zo da bahunan filamfi a saman kanka ko da garin tamuwa ko mutum duk abin da mutum ya sata wallahi ya zo da shi manzo Allah yake cewa mutumin da ya saci raƙuma zai kwaso wannan raƙuma a saman kanshi ranan da mutane kai kadai ma a karan kanka da ma ka rasa inda zaka sa ranka kuma ga wani tashin hankali na wasu dabbobi marasa hankali ko kuma ko shanu wanda ya sace su ko awaki wanda ya sace su duk abinda ka sata da sunan gwamnati wallahi ka zo da shi kar mutum ya taba tsammanin cewa dukiyar banza ce ta yi kowace dukiya hatsari gwanda ka ci kudin wani daga kai sai shi a fasa a ta kiyama ta yi maka sauki in ka ci biyan dan Niger duk wani dan Niger mutum miliyan 21 da sauka kwana a Niger suna da haƙƙi akan wannan biyan ɗaya kuma kowane ɗaya daga cikin su sai ya nemi haƙƙin shi a gaban Allah duka ga sanan abubuwa ne suna tafaro ana ga kaman an ci banza a zo a ta cika takardu wanda yake ba haka nan ba a kakkara abin da za a kakkara dama abin a tashin fari ma dama in ka dubi abin za a ga yana kama da rashin adalci to bai banda ma wannan kin ma kuma Allah sai an huta daga cikin wannan kaida an shiga wani abu daban kuma Allah kiyaye kasashen mu kawai an kan lura da tsarin ta yanda ake kudin daula kudin kasa kawai na wanda yake aiki na karkashin gwamnati shi talaka kawai ba a kasa da shi ba ba kasa da shi ɗaya ne dai abinda zai tsororuta shine ɗaya zuwa biyu abinda ya shahi al'amnu tsaro da abinda ya shahi harkan karatu shi ma dai gashi ga kamar shi ai tana ta maleji amma abubuwan gaba ɗaya kawai inda ma kacin gwamnati ne to shi kenan ku za ku riƙa raba kawai kuna ku kuke da haƙƙi a wata misiyon a riƙa ɗaukan ka barkatai a dubunin Allah da sauransu to wannan duka in akan ka'ida ne dan dama-dama akan ya zamanto kawai sata ce sata ne saboda ku kuke kaza za ku sata kuma ku goge trust din kuma kai ko kun bar trust din ma ba yanda za a yi da ku ba wanda sai kai ku justice ku tsaya ba wanda sai kai ku kaza ku yi kaza aka zo aka yi ta abubuwan da aka ga dama da irin su cin hanci da sauransu a dauke ka ma'aikaci wani mutum saboda shi enteran shi kadai ya zo ya danne enteran ɗan ƙasa ka ɗora shi a samansu wallahi za ka yi bayani gobe kiyama ko kuma takardu ne an ɗauke ka aiki ga takardar ga wanda ya fara kawowa a ba za mu yi sai dai a koma bayan fage a yi ta cuwa-cuwa wane ba da kaza a je a mai wane ba da kaza a mashi wannan laihi ne wanda duka inna kullu fiha wajibi ne akan mu mu gyara ko bayan da za a yi ko a duniyance mu ci gaba a irin wannan tsarin ba ware kuwa su kasashen da suka ci gaba a duniya ai kallon mu suke suna mana dariya saboda an san ba inda za mu tsaya haka ba inda za mu tsaya haka ko duk wanda aka dauke shi aikin gwamnati sai ya rika jin cewa kamar an bude mishi wani shago ne wanda kawai abin da ya ga dama zai rika tsororta a ciki ya yi ta harkokin bayan fage da sunan albarkar office wai albarkar biro ne shi kuma ha'inci ne da zalunci Allah kiyaye to wannan mutumin a dalilin sa kaga abin da sata a satin da makaranta kima shi bai wuce dirhami biyu ba dirhami biyu mazalla ce kuma dan uwan ku sallah ba zan mishi sallah ba dirhami biyu kacal mutane suna zaune saman jika ɗari ruwa miliyan rika mutane haka kawai bainal ashiyata wa duhaha tsakanin hudowa rana zuwa hantsi kawai mutum ya yi kuɗi ka mutu kamar su anan dama ka same su ko kuma su ƙare ka hanka mutum ma don ɗadam rikici ne gare shi Allah ruhama da asiri mazalla ce sallu ala sahibikum kuma dan uwanku sallah yace inna sahibakum ghalla yayi sata fi sabilillah an zo wajen jihadi kuma yayi sata da kuma dan uwanku sallah kalam mutun nabiyar almadinu alladhi lam yatruk min almal ma yaqdi bihi dainahu wanda ake bin shi bashin da bai bar dukiyar da zata iya biya mishi bashe shi to wannan shi ma fa innahu yusalla alayhi za a mishi sallah amma wa innama taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-salata alayhi fi awwal al-amr mazalla ya bari yin sallah ga wanda ake bin bashi a farko al'amari kamar yadda hadisi za su zo anan gaba malace wa fi ahadith wa fihi ahadith hadisi na farko an salma ibn al-aqwa qala kunna julusan salma ibn al-aqwa yake cewa mun kasance muna zamne inda annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna zamne yace iz utiya bi janazatin kwatsam sai aka zo da wata janaiza man aka zo da wata gawa fa qalu sai wanda suka kawo gawar suke cewa salli alaiha aka ce manzo Allah yayi sallah akan ta ya mata sallah kenan fa qala sai manzo Allah yace hal alaihi dainun ana bin shi bashi fa qalu la suka ce a hal alaihi dainun fa qalu la suka ce ba ba da bashi ba abin shi bashi komi qala hal taraka shay'an shin ya bar wani abu qalu la suka ce a bai bar komi ba ko ba abin bashi ba abin shi bashi komi fa salla alaihi sai manzo Allah ya mushi sallah a cikin al'amarin bashi akwai abin da ya kamata mu gyara duk mutumin da ka dauki bashin shi ko kai ka bashi to ya kamata a ce kana da takarda wanda zaka rubuta karkare ni abu a zuwa ne zan yi in dawo in bashi wace maka zaka dawo ba ba buka ko kuma a yanzu muna living to wani abu daga wata ya mutu ne kawai zan bashi la da'iya ana ku sa hannu da Allah ta zaka kai literati ko har zaka dauki albashin kawai duk abin da ka san ka dauka na mutane mu daure abu ne wanda ba mu saba ba gaskiya amma mu jure shi din abin da zai gyara sai ka je ka dauki abun mutane banda bai takara kariya ba ba wani dukiya bane mai ko wani abu makamancin a wani abu ne dan kararrami sai zama tun ka tashi hankali kuma la'allama shi ya mance ko da mutuwa kai ana cewa wanda yake bin wani bashi bayya ma tuna saboda karancin abu kuma makamancin wannan inda ya tuna nema ko kuma ka ce a wane ka amshi jika guda a wajen shi ko an ka amshi kayan jika a wajen shi sai a ce a cikin takardun da wane ya bari akwai kaza kana bin shi jika guda ya ce ana yahe mishi misali shikenan to amma in bai yahe ta ba to ranka tana nan a tsare ila qiyamis sa'a ila qiyamis sa'a awwal wanda muna saka ki akan su kwarai ka samu bikin takardar aljuhunka kowane lokaci abin da ya faru in kai ka bada ka rubuta in kai ka amsa ka rubuta wannan shine ladabi mai kyau game da abin da ya shahara kan bashi ka rubuta kuma ka sanar da wasu daga cikin mutane ko da mutum ɗaya ne ko biyu cewa abubuwan da kake takardun harakar rayuwarka suna wuri kaza ko da zuwa kai wani wuri ka mutu kenan alayati hal dai an san daga an zo wuri kaza an samu takardu takardun suna ɗaya daga cikin abin da za a fara ɗaukowa a zo ai wanda suka ke bi bashi ai kokari a hallasa su wanda suke bin ka bashi afuwar saboda bakka da tabbas kana tsaye wani zai zo ya taida kai bai kai wani abu ba iya na iya faruwa ba wani abu mamaki ba ne ba bari in je in zo sai dai a zo da kai duka wani tana faruwa da haka kenan kai tsambanin dole sai kayan rashin lahiya ka kwanta ana ta wane ne kana ta wasiya a dama wasiya ka rubuta ta ka rubuta komi da komi gurgurdan hali ka aji yanzu a irin yanayin nan ko baka iya rubutu ba ko wani vocal ne kana iya yi kai arsare a cikin wani wuri ka aji ko ka samu wani kile ya zamanto wannan shine rumbun tsimin abubuwan da kake wannan ka aje duk abu aka zo aka sashi an samu duk abin da ko da magana ce misali yake cewa summa utiya bi janazatin ukhra kenan an kawo gawa ta fari manzo Allah ya mata sallah ya tambaya amma ka hanya mata sallah akwai bashi aka ce babu bashi ba abin ta bashi komi kuma ita ba ta bar komi ba lala hawala alaiha yanzu da aka zo da gawa ta gaba fa qalu suka ce ya rasulullahi ya maki Allah salli alaiha kama ta salla qala manzo Allah yake ce hal alaihi dainun akwai bashi akan wannan mutumin qila na'am aka ce eh kware ku ana bin shi bashi qala sai manzo Allah yake ce fa hal taraka shay'an ya bar wani abin da za a biya bashin nan da shi qalu sai suka ce salasata dananir ya bar dinari guda uku sannan kuma bashin nan ba a san ba shi ma dai yaya ne yake to a irin wannan yanayin da ba a gama tantance ba abin kat yanda yake kenan da ya bar abin da la'alla in bai wuce wannan abin ba za a biya mushi wannan bashin fa qala bi asabi'i sai mazalla ya qala anan fa fa'alani sai mazalla ya aikata da hannun shi thalatha kayyatin mana kamar ya rika jujjuya tafin hannun shi salasu dana kamar ka ce dinari uku misali kamar to yayi wannan salasu kayyatin fa salla alaihi sai mushtalla kenan dai la'alla za su iya bin bashi biyan bashi wannan kuma wani abu ne da yake yana bukatar a san nawa ake bin shi a san kaza a san kaza kenan dai shi dai ya mutu ana bin shi bashi kuma ga abin da ya bari la'alla za su iya sanya za su iya biyan bashin da ya bari summa utiya bi thalith sai aka sake zawa da mutun na uku fa qalu suka ce salli alaihi ya maki Allah ka mushi sallah fa qala sai mazallaci hal taraka shay'an ya baro wani abu qalu la suka ce bai komi ba qala hal alaihi din akwai bashi akan shi qalu ya suka ce salasata dananir ya bar dinari guda uku qala sallu ala sahibikum sai ce ku yi sallah ga dan uwanku to wannan riwaya tana kama da riwaya wannan da aka zo da shi na biyu da ce akwai bayani a gaba insha Allah mazalla ce ku yi sallah ga dan uwanku qala rajulun min al-ansari yuqalu lahu abu qatada sai wani mutum daga cikin mutanen garin Madina sai yace ana kira shi da suna Abu Qatada sai yace salli alaihi ya rasulullahi wa alayya dainu ya makin Allah ka mushi salla bashin shi yana saman kaina fa salla alaihi sai manzo Allah ya salla akan shi kaga an samu warwaran karin bayanin da ya kamata a yi a cikin wancan hadisin nabi kenan a cikin hadisin nabi ya mushi salla me yasa mushi salla saboda Abu Qatada ya doki yaunin bashin ko farkon hadisi na uku kuma da yace manzo Allah sai ya ki mushi salla da ya ki mushi salla sai Abu Qatada yace a mushi sallan shi ya doki yaunin waɗannan dananir din akan shi sai manzo Allah kenan sai mushi salla kenan ala ayati hali kaga ana duba halin mutum ana bin shi bashi ko ba bin shi bashi da wannan yake maka nuni akan hatsarin mutum ya mutu ana bin shi bashi Allah ya kiyaye Allah ya kare mu akhrajahu al-bukhari wa ahmad wa ziyadatu lahu wa rawa minhu an-nasa'i al-qissata ath-thalithata sana hadisi na biyu an abi qatada radiyallahu anhu nahwu al-qissati ath-thalitha kotan ko ce irin qissa ta uku da aka bada min hadisi salma ibn al-aqwa wa ruwiya alladhi qablahu wa fihi a cikin qarin da aka samu yake cewa ara aita in qadaitu ala anhu abu qatada yake cewa ba ni labari ya ma'akin Allah ya labari zai kasance in na biya mushi wannan bashin atusalli alaihi zaka yi mushi sallah qala mazalla ce in qadaita anhu bil wafa'i sallaitu alaihi in dai zaka biya mushi wannan bashin ka cika mazalla ce zan mushi sallah qala sai abu qatada yake ta fa sai malam wanda ya rawaito hadisi yake cewa fa dhahaba abu qatadata sai abu qatada sai ya tahi fa qada anhu ya biya mushi wannan bashin fa qala sai kuma sai mazalla yake ce mushi aw faita ama alaihi ka je ka cika ka sarki abin da yake kan shi qala na'am sai abu qatada yace eh ya ma'akin Allah fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai wazalla ya kira akan azo da wannan mutumin fa salla alaihi sai wazalla ya mushi salla kenan da duka kusan riwaya ɗaya ce ta zo ta hanya daban-daban da ƙare-ƙare kuma malike cewa hadisi na uku daga cikin hadisan da suke nuni akan al'amarin bashi a lokacin da aka zo da mutum bayan ya mutu za a tambaya akan harakan bashin shi yace an jabirin radiyallahu anhu nahwaha wa zada fi akhirih sai kara a karshe yake cewa falamma kenan mazalla haka yake daga farko da an ka mutum sai ya tambaya ana bin shi bashi aka ce ana bin shi bashi sai ce to kuma dan uwanku sallah amma in wani yace zai biya sai mazalla mushi sallah in kuma zaman to ba bin shi bashi kenan mazalla zai mushi sallah amma falamma fataha Allahu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya yalwata arziki ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah yake cewa kenan abubuwa suna zawwa hannun shi sannan kuma akwai baitul mal sai manzo Allah yace ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi ni lahi cancanta ga dukkan wani mai imani a kanan kanshi ni ne lahi cancanta in bashi ake bin shi in biya me in wani rikici ne bari in dauki wannan rikicin ana aula ni ne mafi cancanta bi kulli mu'min ga dukkan wani mai imani min nafsi akan karan kanshi ma manzo Allah ce dan haka ku rike daga yau faman taraka dainan fa alayya qada'uhu duk mutumin da ya mutu ya bar bashi manzo Allah ya ce ni zan biya amma wa man taraka malan wanda ya bar dukiya kuma fali warathatihi dukiyar ta magadan shi ne amma in ya bar bashi bashin mu zan biya shi sallallahu alaihi wasallama bil mu'minina raufur rahim rawahu abu daud wan nasa'i bi isnad sahih ala shart al shaykhain wa lahu tariqun wa lahu tariqun ukhra عن جابر بزيارة أخرى وقد تقدم في الصفحة الثامنة عشر وأن السنة حدثنا مال يكاو جمير أبن ديشاهي بيم باش أنكم هنا قالوا كتير يا رجياته إذا ما كهار وأن نزام جت تكلوا كتير كنا نزام تاشي دي حديث نهون لقتك هذا السنة سوكي بيان أك أبن ديشاهي الأمر هنا جاور متمند أكيد بي باش كنا نزام مش سلا أما دشرتي إذا زمان تو ba abin shi bashi manzo Allah yana mishi sallah kenan in ya zama mutum ne wanda an san shi da rikici ya dauko kudin wannan ya hada da na wannan ya hada da na wancan to irin wannan an ya mutu bai kamata ba a ga wasu mutane wanda ake musu tsammahanin alheri mana ba kamar wanda suke da manya-manya a cikin al'umma ba na ne wanda za su mishi sallah babu alheri tare da su an gane yanzu misali a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye kaga in manzo Allah bai maka sallah ba ko Abu Bakari maka sallah ai bata kai sallah manzo Allah ba dai to haka a cikin al'umma a yau akwai wanda za ka ga su ne gaba sannan mabiyan suwa ne haka kenan da al'ayati hal waɗannan da ake ga cewa su ne ayati tabarakallah a cikin al'umma bai kamata ba a lokacin da wani mutumin da yake dan rikici ne yana cin kuɗin mutane haka nan akan hanyar banza in ya mutu su mishi sallah kawai su ja bayan su bar shi da wani ya zo ya mai sallah haka nan insha Allah ta'ala kenan zamu tashi hadisi na hudu hadisin Abu Huraira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin Allahumma innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma hawwin alaina masa'ibad dunya اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا أصلحنا يا رب وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله